السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واصطن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد أنواد مجيت كمان مسلاتي من قال جدد أمك سلامة الدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insha Allah, kamar yadda ilani ya gabatar kan abin da ya tara mu a wannan masallaci, shine kan tunatarwa game da abin da ya shafi wasu kwanaki wanda zan mu shige su kwan ga wata. Tunda yau muna 29 ga watan Zulqa'ida, ko hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 28 ga wata na 6 watan Juin miladiya ta 2022. Kenan maudu'in shine akan abin da ya shafi falalar wannan kwanaki na 10 na farkon watan Zulhijja, wanda da irin kuma wasu ayyuka ne mutum ya kamata yayi a wannan kwanaki, saboda irin yanda alkhairai ke cikin wannan kwanaki, kamar yanda zan magani wato a cikin wannan muhadara da taimakon Allah subhanahu wataala. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan faɗin daidai, kusakurai kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu ya gafarta mana gabaki daya. Yana daga cikin falalar Allah subhanahu wataala da yake yi ma bayi, ko da yake ma wannan al'umma, ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shine fa cewa daga wani lokaci na mausim, lokaci na da'a na biyayya ga Allah subhanahu wataala ya huce, sai kaga kuma wani lokaci na wato biyayya Allah subhanahu wataala ya zo. Wanda sanin mu ne cewa gabaki daya abin da ya shafi rayuwar dan adam, wato ya kamata ya dace yayi ta akan abin da ya shafi karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yayi kokarin matakar akan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. To Annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani lokaci ya zo, wani lokaci dake da kai wato alkhairai a ciki, sai kaga yana kwadaitar da sahabban shi wato akan siribanci wannan lokaci, kamar yanda wato hadisi guda akan wato wannan kwanaki guda 10 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi bayani akan shi. Da yawa wannan kwanaki da zan mu iske idan Allah subhanahu wataala ya kaddarta mu muna daga cikin masu rayuwa, wato da yawa mutane abin yi wa kamun gane wato game da wannan wato kwanaki. Wato mutane ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wataala ya sa ka iso ta, amma zaka gani da yawa daga cikin mu wato mutane suna forget da wannan, mutum wani bai tunanin ma cewa yana cikin wannan ni'ima, wanda mafi yawan mu mun yi lura ko kuma mun yi tanadi na yin ibada game da abin da ya shafi kwanaka guda 10 na ƙarshen watan Ramadan, wanda idan ka duba, idan ka hudda sabanin malamai alal itlaq, wannan kwanaki guda 10 wanda zamu iske sun yi kwanaki guda 10 na ƙarshen wato watan Ramadan, idan ka hudda sabanin malamai, idan aka yi itlaqin, tunda Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin hadisin Abdullah ibn Abbas yake fada cewa ma min ayyamin al'amalu salih ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashr, wato babu wasu ayyuka da mutun zai yi wato a cikin wannan, a cikin wasu kwanaki wanda suka yi wato mutum yayi aiki na alkhairi a cikin wannan kwanaki wanda suke guda 10 wato na watan wato Zulhijja. Sahabbai da suka san irin ayyuka a zamanin su, cewa akwai ayyuka na ibada kala-kala, akwai jihadi, sai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, shin walal jihadu fi sabilillah, shin ya rasulullah hadda zuwa jihadi, wato mutum yayi wannan aiki a cikin wannan kwanika guda 10, ham wanda ya tafi jihadi wato mutum sai ya zama to ya hi shi lada? Annabi sallallahu alaihi wasallama yace walal jihadu fi sabilillah, yace hatta da jihadi wato fi sabilillah, sai dai yayi istisna'i akan abu guda, wato shine wato wanda ya fita jihadi da dukiyar shi da ran shi, wato duka ya tafi bai dawo ba da ko guda, wannan shi kadai ne zai hi mutumin da ya aikata ayyukan alkhairi suka zama to karbabbu a wajen Allah subhanahu wataala a cikin wannan kwanaki, shi kadai ne zai fi shi lada. Kenan idan ya zamanto har ka huta fagen daga a yi yaƙi da kai mun san tare cewa jihadi la Allah ka je a ji ma ciwo irin yanda zakka firgita irin yanda zakka ji tsoro irin yanda zakka je ka sha wahala wato dukkan wannan wahalar da mutun zai je ya sha wannan kwanuka 10 idan kai aiki managarci wanda Allah subhanahu wataala ya karba a cikin wannan kwanuka 10 wato yafi wannan jihadi shine abin da wato hadisin yake karantar da mu sai dai wani irin jihadi sai dai wanda ya fita jihadin tare da dukiyar shi da kudin shi wato amma da ya tafi wato bai dawo ba da komai idan irin wannan lokuta wanda wato suke zo mana yawa zaka gani daga cikin mu wani sai su zo su huce eh ku ake samu wanda Allah subhanahu wataala yake musu gam da katar wato ya zamanto sun tashi wato azumin arfa wato sun azumci wannan rana amma wasu duka wannan kwanaki guda 10 kwata-kwata wani bai san ba ma a cikin wani wata yake sai dai shi kawai Allah yake a zo ayi arfa a zo ayi wato sallar layya idan wannan abu ne wato wanda ya kamata mutum musulmi ya zamanto yayi lura yayi dubi akan wannan kwanaki ya zamanto ya ce me ya kamata ya aikata a cikin wannan kwanaki dan ya samu wannan falala da alkhairi da suke cikin wannan kwanaki idan mausim na ta'a yazo ko kuma wani lokaci wanda ake aikata wasu ayyuka na alkhairi wanda kake kamunar Allah subhanahu wataala ya karba maka wato yana da kyau ga bawa ga mutum musulmi wato ya tarbi wannan mausimin da abu na farko shine da tuba ga Allah subhanahu wataala saboda shi lokacin da kake zinubi lokacin da kake laihi lokacin da kake sabawa Allah subhanahu wataala baka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to zai zamanto dalilin wannan Allah subhanahu wataala ya haramta maka wasu alkhairai amma idan ya zamanto ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da dukkan wasu zinubai da kake yi da dukkan wani laihi da kake ma Allah subhanahu wataala sai ya zamanto Allah subhanahu wataala ya gafarta maka wanda Allah subhanahu wataala shi ya fada watu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wato ku tuba gabaki daya wato ku mummunai wato zaku samu rabauta ga Allah daga wajen Allah subhanahu wataala ina abin da ya dace abu na farko da zan mu fuskanci wannan lokaci kwanaki 10 na watan Zulhijja mutun ya zamanto ya kyautata tuba ga Allah subhanahu wataala ya zan duk wani zinubi da yake yi ya zamanto wato ya nisance shi sannan abu na biyu ya zamanto kai azama wato ka darma niyya wanda kake niyya sadika cewa zaka yi matukar kokari wato ya zamanto wannan kwanuka guda 10 da zan mu iske kai aikin alkhairi a cikin wannan kwanuka saboda mine idan ya zamanto ka darma niyya ta kirki sai ka gani Allah subhanahu wataala kana so kai aikin Allah bai kadarta ba wata rashin lahiya ta zo maka amma Allah subhanahu wataala ya baka ladan ka maka aikata saboda shi kullun kamar yanda malamai suke cewa niyya tana kaiwa inda aiki ma bai kaiwa in dai kai niyya kyakkyawa wato Allah subhanahu wataala lalle ya baka ladan wato kamar kai wannan aikin kenan abu na biyu ya kamata ya zamanto wato mun yi niyya wadda take kyakkyawa game da fuskantar wannan kwanaki guda 10 ta cewa za mu aikata wato aiki na alkhairi a cikin wannan kwanaka za mu yi sadaka za mu yi ayyuka dai kamar yanda zan mu zo mu gani wato irin ayyukan da mutun ya kamata wato yayi a wato wannan kwanaka haka idan ya zamanto ka tuba ga zinubai duk zinubin da ka tuba da shi ka nisanta da shi saboda kana kusantar zinubi wato shi zai zamanto sababin da zai zamanto wannan ayyukan naka idan kai ma ya zamanto Allah subhanahu wataala bai karba ba kenan idan ka tuba sai ya zamanto wato ka fuskanci Allah subhanahu wataala a tsarkake wato zaka yi ibada kai ta da ikhlasi kai ta akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto Allah subhanahu wataala ya karba ma wannan ibada Allah subhanahu wataala ya karba mana yana daga cikin wato sunna ta Allah subhanahu wataala akan yanayi ko kuma akan wato bayi ko kuma akan duniya ko kuma akan abubuwan da ya halitta gabaki daya shine ya fifita wasu abubuwa akan wasu abubuwa Allah subhanahu wataala ya fifita wasu ayyuka akan wasu ayyuka haka ya fifita wasu wurare akan wasu wurare haka Allah subhanahu wataala ya fifita wasu lokaci akan wani lokaci haka ya fifita wasu mutane akan mutane wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala kamar yanda muka sani cewa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel shi Allah shi ya halicci komai da komai shi kuma wato yake zaba ya zabi wato abin da yake so ya fifita shi ko kuma ya kaskantar da wani abu kamar yanda yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaftar ma kana lahum al-khiyara wato ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala shike halitta komai da kasani kuma shine ya zamanto yake zaban wani abu wato daga cikin mutane ko kuma daga cikin wato mala'iku ko kuma daga cikin gurare kamar yanda can Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusula wa minan nas wato Allah subhanahu wata'ala shike zaba daga cikin wato mala'iku wato ma'aika haka kuma daga cikin mutane Allah subhanahu wata'ala wato shike yake zaba wato ma'aika idan muka lura a cikin abin da ya shahi dan adam gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita dan adam akan abin da ya shahi aljannu ko kuma akan abin da ya shahi dukkan sauran wato halittun da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa walaqad karramna bani adam wato hal hakika Allah subhanahu wa ta'ala shi ya karamta wato dan adam shi ya ta mutun dan adam kahuri ne ko kuma mutun musulmi idan ya zamanto ya mutu zaka gani sai an binne shi hatta da kahuri sai an binne shi wannan karramawa ce ta Allah subhanahu wataala da yi ma wato dan adam haka a cikin dan adam din Allah subhanahu wataala sai ya karrama wato wasu ya musu annabta wasu kuma su ne wato sauran mutane ya ayyuhan nas annabawa Allah subhanahu wataala da ya karramta su ya aiko musu risala ya aiko su zuwa ga mutane kuma he ya zamanto a cikin nasu ma Allah subhanahu wataala sai ya fifita wasu akan wasu zaka gani akwai ulul azmi minar rusul wanda mun sani hatta a ranar tashin alkiyama zaka gani zuwa ga wajen wannan annabawan ulul azmi minar rusul wato mutane za su tafi wajen su tana neman wato abin da ya shafi ceto abin da ya shafi shafa'a kamar yanda yake akan hadisin shafa'a wato mutane su je wajen annabi nuhu a je wajen annabi musa a je wajen annabi isa a je wajen annabi ibrahim a je a tike a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine zai bada ya je wajen allah subhanahu wataala ya nema ma wato mutane ceto haka a cikin wannan ulul azm minar rusul zaka gani Allah subhanahu wataala sai ya fifita wa a cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan wato dukkan sauran annabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake da babban matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan a cikin mutane idan muka duba kuma cikin mala'iku zan magani Allah subhanahu wataala ya fifita wato mala'ika jibril wanda shine aminul wahyi akan sauran mala'iku zaka gani Allah subhanahu wataala yanda ya fifita shi ya faddala shi akan sauran mala'iku haka kuma hatta akan litattafan da Allah subhanahu wataala ya sabko ma al'umma zan mu gani wato Allah subhanahu wataala ya fifita wasu litattafai akan wasu idan muka duba litattafai guda hudu wanda Allah ya fifita sune daga ciki akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai wato al-qur'ani mai girma haka a cikin nasu sai Allah ya fifita al-qur'ani wanda shi ya fifita shi akan ko akan dukkan wancan litattawai la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim haka ne ko hakimun alim na hakimun habib kenan wannan abin da ya shafi al-qur'ani mai girma kenan akan litattawai ma Allah subhanahu wataala sai ya fifita al-qur'ani akan sauran abin da ya shafi wato litattawai kenan wannan idan ko muka dawo kan wato doran ƙasa zan mu gani Allah subhanahu wataala a ƙasa duka ƙasa mun santa Allah ce subhanahu wataala to sai ya fifita wasu wurare akan wasu wurare menene Allah subhanahu wataala ya fifita sune masallatayya wanda mun sani masallatayya ɗakuna ne na Allah subhanahu wataala sun yi duka wato wasu wurare wanda ba masallaci bane kamar yanda Allah subhanahu wataala a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa wato fiyayyen wuri mafi soyuwa ga Allah subhanahu wataala wato shine masajid shine masallatayya au kama qala sallallahu alaihi wasallam a cikin masallatayyan ma kuma sai Allah subhanahu wataala ya fifita mi wasu masallatayya guda uku akan wato sauran masallatayya daga ciki sune masallaci mai alfarma masallacin haram na makka da kuma masallaci cin annabi sallallahu alaihi wasallama na madina da kuma masallacin baitul maqdis wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake fada cewa salatun fi masjidi hadha khairun bi alf salatin mimma siwahu illa al masjidi al haram fa innahu bi mi'ati alf salat aw kama qala sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa salla a masallacin shi masallacin madina tafi wato salla a wani masallaci da dalada dubu ko kuma da salla dubu sai dai masallacin makka sabo shi wato da dubu ɗari mutumin da ya salla a masallacin makka Allah subhanahu wataala ya karba kai da kai anan da magaran wannan masallaci to ya fi ka da salla dubu ɗari idan ya yi salla ta khamsa salawat ya yi ka da wajen salla miliyan to kaga wannan falala ce da Allah subhanahu wataala yake fifita wasu wurare wato akan wasu wurare haka kuma baitul maqdis shi ma yana da fifiko akan sauran masallatai aban da masallacin haram da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shahi wato sallah wato ladan arabiyar kenan wannan akan abin da ya shahi wato masallatai idan muka zo akan abin da ya shahi watanni sai Allah subhanahu wataala ya sanya wato wasu watanni guda hudu sune wato watanni masu alfarma duk da akwai wata guda wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya fifita shi shine watan Ramadan bai cikin watanni masu alfarma kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ya zayyana cewa wannan arba'atul hurum sune daga ciki akwai Zulqa'ida wannan wata da muke ciki zai mutu da Zulhijja da kuma wannan wata da zan muka da zai kama da kuma wato Muharram shine wata na farko a cikin sanata Hijriya da kuma wata na Rajab shine yanda yake tsakankanin Jumada da watan Sha'ban kinan wannan wata guda hudu su ma suna da alfarma alfarma su ta sa wato hatta da ajaban jahiliya ko yaki ba yi a cikin su ya zamanto kuma laihi ka aikata laihi a cikin wannan wata ba ɗaya bane ka aikata laihi wato a wasu watanni saboda hadarin wato wasu watanni watanni ne wanda suke da wato alfarma haka a cikin wannan watanni sai ya zamanto guda hudu Allah subhanahu wataala sai ya fifita watan Zulhijja saboda a cikin shi ke da kai wannan kwanuka guda goma sai Allah subhanahu wataala ya fifita shi haka kuma a cikin shi ke da kai ranar layya kamar yadda zan mu zo mu gani ita ma tana da matukar muhimmanci a cikin kwanaki wato kenan sai Allah subhanahu wataala ya fifita shi idan muka duba cikin kwanaki abin da ya shahi asubu akwai kwana guda bakwai Allah sai ya samu wata rana kuma ya fifita ta a cikin wannan rana ko shine ranar juma'a wanda mun sani ranar juma'a ai tace Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam kamar yadda lokacin Allah subhanahu wataala ya halicci wato abin da ya shahi sammai da kasai da kuma wato annabi adam da duka abin wanda Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin kwana shida farko ladi karshe juma'a a ranar karshe ita ce ranar juma'a ranan nan aka halicci annabi adam kuma a ranan ne ranar tashin alkiyama za ta tashi kuma wato rana ce wadda take da falala kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada wato khairu yawmin tuli'at fihi shams yawmul juma'a yace fiyayyen wuni wato wanda rana ta huto akan shi shine ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa aksiru min as-salati wassalamu alayhi ku yawaita yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato salati a wannan rana idan mun gani a cikin kwanaki ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita wato ranar juma'a haka a cikin ranar juma'a ma Allah ya fifita wata sa'a cikin sa'o'i Allah ya fifita wata sa'a ita ce sa'a wadda daga bayan la'asar zuwa faduwar rana annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake fada da ɗaya ba za a samu bawa mutum musulmi ya duko yana roƙon Allah subhanahu wataala a wannan sa'ai face Allah subhanahu wataala sai ya karba mishi abin da yake roƙa matukar bai roƙi ba wato abin da yake wato haramun ko kuma wani abu wanda yake na shari kenan wannan abin da ya shafi kwanuka zan mu gani wato Allah subhanahu wataala ya fifita wasu kwanuka akan su a duka shekara muna da kwana 300 duka shekarun bature ne yake amsa shekarun musulmi 354 a shekarun musulunci shekarun bature ita take 360 wata shekara ta yi 366 inda shekarun musulunci wata 12 shida si 29 shida si 30 idan ka gama nawa zai bada 354 shi yasa wani malami yake cewa a shekarar musulunci yake ba mu wata fa'ida yake cewa duk wanda yake da shekara 30 a misali kai dan demilla dan katroben dis ko kuma katroben dus shine yanzu yake da shekara 30 1900 katroben dus shi yake da shekara 30 yanzu to duk wanda yake da shekara 30 a shekarar bature shekarar shi 31 a shekarar musulunci shekarar shi 31 an gane lissafin alissa ba shekara ɗaya duk shekara 30 a shekarar bature sai shekara ɗaya ta musulunci ta karu saboda kwanakan wannan wajen kwanaki guda 11 suke wato bambanci tsakankanin abin da ya shafi shekara ta Bature da shekara ta wato Musulunci. Ala kulli hal dai shekara muna da kwana 354 ko kuma 360, to cikin wannan kwanakan sai Allah subhanahu wataala ya fifita mana wasu kwanaki, su ne wannan kwanaki guda 10 wato wanda muke magana akan su. Kenan za mu gani a duka wato Allah subhanahu wataala sunnar shi ce wato yana fifita wasu abubuwa akan wasu abubuwa, yana fifita wasu gurare akan wasu gurare, yana fifita wasu mutane akan wasu mutane. Kenan shi yasa wannan kwanaki wato suke da falala, yana daga cikin abin da yake nuna mana akan falalar su. Allah subhanahu wataala da kanshi yayin rantsuwa akan su. Allah subhanahu wataala yake cewa wal fajr wa layalil ashr, malaman tafsiri gabaki daya sun ta cewa kan walayalil ashr ana nihin ashr zulhijja, wato wannan kwanika guda 10 wato na farkon zulhijja, wanda Allah subhanahu wataala idan yayin rantsuwa da abu yana nuna muhimmancin abu da irin darajar shi da irin falala da yake wannan da wannan abin yake da shi, yasa wannan kwanikai wato wannan kadai ya ishe su ya zamanto wato suna da wato falala. Shi yasa malamai suka ce kamar yadda muka yi magana a farko cewa idan ka huda sabanin malamai akan tsakankanin kwanaki 10 na farkon Zulhijja da kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan, idan ka huda sabani alal itlaq wato kwanaki 10 wato na farkon Zulhijja sun yi wancan. Amma zan mu gani kamar yadda bayani zai zo irin yadda Sheikhul Islam wato Ibn Taymiyyah ya raba wato akan abin da ya shafi tafdil din su wato fifikon suka tsakankanin su. Haka a cikin wannan kwanaki ke da kwai wasu kwanaki wanda Allah subhanahu wataala ya kiraye su da ayyamul ma'lumat, wato wasu kwanika wanda suke sanannu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wannan ayyamul ma'lumat sune wannan kwanika wato guda 10 wato na farkon Zulhijja, ko kuma ka faro tun daga kwanikan haji tun daga farkon watan Shawwal, Zulqa'ida da kuma kwanaki guda 10 na cikin watan Zulhijja. Wannan sune kwanuka wanda suke wato na haji akan sabanin malamai, wasu suna ganin cewa hadda Zulhijja gabaki ɗayan shi. Kenan wannan shi ma yana nuna mana irin falala wato wadda ta shafi wannan kwanaki guda 10. Haka yana daga cikin falalar kwanaki guda 10 wa'annan shine a cikin suke da kwai ranar Arfa. Ranar Arfa a cikin wannan kwanaki suke. Ranar Arfa ita ce 9 ga watan wato Zulhijja, wanda ranar Arfa ita ce ranar haji, ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta ma mutane zunubai, ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake iyanto mutane wato daga cikin wuta. Wannan rana a cikin wato wannan kwanaki take guda 10. Ashe wannan kwanaki suna da falala, kamar yanda kuma wannan rana yana daga cikin falalarta a aya ta ƙarshe wadda ta sabko a cikin Alƙur'ani ala khilafin malamai, cewa ayar da ta sabko akan al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, wato ta sabko ne a ranar Arfa kuma a ranar Juma'a ta ranar Arfa a bayan wato sallar al-asr, wato wannan aya ta sabko kenan yake nuna irin fifikon wato wannan kwanaki guda 10 wanda a cikin su ne ke da kai dukkan wannan abubuwa wanda suke da na falala. Haka yana daga cikin su falalarta, ko kuma abin da yasa yake suke da falala wato a cikin su ke da kai wato ranar layya yawmun nahar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ayyamis sana, wato mafi ficiyar wato kwanakin wato shekara shine ranar layya, kamar yadda hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a'zamu ayyamin inda Allah yawmun nahar thumma yawmul qar, wato Allah a wajen Allah subhanahu wataala mafi girman rana ita ce ranar layya, bayan ta ita ce kuma yawmul qar, ita ce ranar da take bin ta rana ta 11 wanda lokacin da wato mutane sun sauko daga haji an dawo abin da ya shafi Mina. Kenan wannan ma yana nuna abin da ya shafi wato fifiko a game da abin da ya shafi wannan rana. Haka hadisin da muka ambata na farko, hadisin Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗa ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam al-ashara, qalu ya rasulullah wal jihad في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء إمام البخاري رويت ونا حديثي ينم ونا حديثي شما إن قال نونا من تيوا أي كار زكي أكتكين ونا مقوانكي قدا قوما واتوسنا دمفي في تن الخير وكما سنفي سويوا أوجان الله سبحانه وتعالى في يدا واتو قوانكي وسو قوانكي واندبا ونا قوما بنتكين ذو الحجة a wannan gabai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah magana da muka fada aka ce a kwanaki 10 na farkon Zulhijja da kuma kwanaki 10 na karshen watan Ramadan wanne ne yake yace idan aka duba abin da ya shahi dare to kwanaki 10 na abin da ya shahi wato Ramadan sun yi wa'annan kwanaki amma idan aka duba bangaren yini wato jurni to wannan kwanaki da muke zamu iske kwanaki guda 10 na farkon Zulhijja wato sun yi wancan kwanaki na karshen watan Ramadan wanda idan muka duba muka karana wancan kwanaki ko kuma wancan darare akwai abin da ya shahi dan lailatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala yana fada inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr shi yasa wancan suke da fifiko akan wa'ancan to wa'annan in ma idan muka dawo ai ranar arfa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa yana iya wuta wasu yana ma mala'iku alfahari da mutane wanda suka zo yin haji yace mala'iku su duba su ga bayan shi an zo kowa hori kal babu wani mai wata tuha daban duk wanda yake alaji wato zaka ganshi da ihrami wato shine wannan zanan da zai sa da kuma abin da ya shahi mayahin nan kwarare gabaki daya kowa ya zo kuma kowa zaka gani babu wanda zaka ganshi ka ganshi yayi daidai kowa wani yayi kursusu wani yayi wani minene kowa ya koma gehe kuma ya ji kofa sai addu'a ake a wannan lokacin Allah ya ce ma mala'iku ku duba ku gani bayina wato me suke so neman gafarar ka suke so suna tsoron wutarka Allah ya ce sun san wutai sai ya ce busu santa ba aka ce to a ce na gafarta musu to wannan rana arfa kenan shi yasa idan kai haji Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kamar yanda yake a hadisin al-umratu ila al-umra wa al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma walhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna wato umara zuwa ga umara wato kafara ce abin da yake tsakankanin su na zanubi idan kai amma haji wanda take al-mabrur wace ce haji mabrur haji kai ta wanda take wato babu riya a cikin ta babu sum'a a cikin ta kaje ta da abin da ya shahi dukiya ta halal kaje ta baka ci naman wani ba baka yi barafasu baka yi ba wani lagau to ita ce idan kai ta Allah subhanahu wataala yace laysa lahu jazaa'un illa aljanna baka da wata sakayya sai aljanna kinan abin da idan mutun Allah subhanahu wataala yasa ya tafi haji ya gode ma Allah yayi matakar kokari kuma ya zamanto wato yayi wannan hajjin yadda Allah subhanahu wataala zai karban mishi in ba haka nan ba zaka je kai asara wanda da yawa muna gani ko kuma duniya tana shedawa zaka ga wani ya tayi hajjin wallahi Allahul musta'an sai ka gani ya tayi hajjin kaman ma bai tayi ba ya tahi tun daga tahiyar shi zaka ga ya fara muna bakin Ka'aba nema a roƙo wai kamar shi yake baka wato shine wai zai karba maka addu'a wai ko kuma shi zai baka wani wai ga mu nan muna saman dutsin ko wa ce mishi a saman dutsin ne ake karba wai an zo arfa wai ka gani mutane ana kowa ya duƙufa yana addu'a shi ya dauki salula yana kiran gida wallahi ga mu nan daidai saman dutsin ko kuma daidai saman dutsin na maka addu'a to idan ka mishi addu'a ma ai bai kamata ba ka zo ka faɗi mishi idan ka mishi ma kai a boye ka mishi addu'a Allah subhanahu wataala ya karba maka kai ma mala'iku sun maka to ka mishi addu'a ka zo ka ce ka mishi addu'a tun farko kenan baka yi ta ba da ikhlasi kai ma mala'iku da ba za su ma addu'a dan ka mishi wato ba zai zamanto ba sun maka abu ne wanda dai ya kamata ya zamanto duk wanda dai Allah subhanahu wataala ya sa ya tayi yayi taka tsantsan ga irin abin da ya shayi wato wannan waya saboda jiyawa zaka gani tana shagartar da mutane akan su je su yi ibadar da ta kawo su wanda duka kwanukan haji duka kwana nawa ne ko kuma a ce alhajji kamar yanda hadisi yake alhajji arafa inji annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai hajji arfa ce to kai ka tahi arfai kana nema kai addu'a na Allah subhanahu wataala ya gafarta maka zanubanka ya saka daga cikin wanda wato zai iya wuta daga cikin wuta amma ka zo ka shagala da wasu abubuwa kaga wannan wata irin asara ta kai wannan bancin ka zuba kudade wato ka tsaye la'alla ko kuma dan dai
wasu da man tun tahiyyar ta su zaka gani ba ta yi ba da ikhlasi an ta yi ne wani dan a ce mishi alai wani da ya an wani zuba mishi ne akai wani ce sa an dawo wani ya dawo baka ce mishi ba alaji ma ku ringa fada ko kuma ku ringa gaba ko kuma ku ringa cewa ko kuma a ringa ce mishi kaza da kaza to akwai mutane da duka irin wannan wani daga cikin bayin Allah wai ya tayi yayi haji ya dawo wani bai ce mishi ba alaji sai wani shi wai ya dauka ma goyen bayan shi ne sai sai ce a kai wani bai ka ce mishi ba alaji wai saboda wai dalibi ne hajin ta dalibi ci ba kudi ba ya zuba yana nuna cewa wai in ba kudi ba ka zuba ka ta yi haji wai kamar ba ta yi ba wai haji wai hajin dalibi ne irin dalibai wanda suke zuwa karatu su yi provide wai su je su yaji Allahul musta'an ala kulli hal wannan rane ku ko kuma wannan kwanuka a cikin suke da kai ranar layya a cikin suke da kai ranar arfa a cikin suke da kai irin wannan alkhairai da muke da wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana wato malamai suke cewa yana daga cikin abin da ya karfafa cewa wannan kwanuka suka samu wato irin wannan fifiko wato shine kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah subhanahu wataala ya ji kanshi yake fada cewa a cikin wannan kwanaki ne wasu ayyuka na ibada ko kuma gimshikan rukunnan musulunci wato suke cikin wannan kwanaki saboda na farko a cikin wannan kwanaki ana yin azumi na biyu ana yin sallah na uku ana yin sadaka na hudu ga haji duka wannan baka samu ba wato wasu wanda lokacin da za a gama wannan ayyuka in ba a cikin wannan kwanaki kaga babu wasu kwanaki da za a hada yin haji in ba a wannan kwanaki ba shi yasa malamai suka ce yana daga cikin wato kwanukan wannan suke da wato alkhairai da yawa wato ya zamanto wannan ayyuka da suke cikin su kamar yadda Al-Hafiz wato Ibn Hajar wato ya fada shi yasa kenan idan ya zamanto ka san irin wato alkhairan da suke cikin wannan kwanaki abin da yake kanka shine ka lura cewa menene ya dace in yi a wannan kwanaki menene ya kamata wato in yi wato dan ya zamanto nayi musharaka ko kuma na shiga cikin wanda Allah subhanahu wataala wato zai karba musu ibadu ya zamanto ya karba maka ibadar da tahi wanda ya tahi yayi yaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato a hadisi wato ya gabata yana daga cikin wato ayyukan da yake kamata a ce mutum a cikin wannan kwanuka yayi abu babba shine wato abin da ya shahi haji idan Allah subhanahu wataala ya baka iko wato ka tayi wato ka samu kanka a haji ka je ka yi haji saboda rana babba yaumul arfa ka samu wannan rana wato ka zamanto ka roƙufa kana roƙon Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala kuma bai yassara maka ba wato sai kai kokari ka azumci wannan ranar kamar yadda zan yi bayani a gaba ka azumci wannan ranar ta arfa saboda muhimmancin ta al'umman musulmi gabaki daya duk wanda suka tayi haji sun taru a wuri guda sun taru a wuri guda suna bautawa Allah subhanahu wataala kowa yana addu'a suran duniya gabaki daya Allah subhanahu wataala sai akan annabi akan halshen annabi sallallahu alaihi wasallama sai sunnanta wato cewa kai su dauki azumi wanda mun gani hadisi akan abin da ya shafi haji cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un wato illa aljanna wato haji wanda take karbabbe wanda ta wohinta da dukkan wasu abubuwa da zasu lalata ta ba batta da wata sakayya face abin da ya shafi wato aljanna haka abu na biyu wanda ya kamata mutun yayi naci akan wannan kwanuka yayi kokari ya ringa yi shine wato azumi ya tabbata hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumta wannan kwanuka guda wato 10 ko kuma a ce guda 9 tunda ranar sallah ba a azumi kwanuka guda 9 ya take kenan a ranar arfa wato ya tabbata sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi duk da akwai wani hadisi wanda Aisha ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba wato yana azumta wannan kwanuka guda 10 amma dai wancan hadisin ingantacce ne kamar yadda malamai sun yi bayani akan tarjihin wannan saboda ita Aisha ta yi bayani wato akan abin da ta sani ne la'alla kuma malamai yanda suka yi tarjihi cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wani abu wani lokaci yana barin shi saboda mai makhafa tsoron kada a zamanto an farlanta ma al'umma wannan aiki kamar yanda idan ya zamanto an farlanta musu ka ayyasa ka sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayawa al'umma da yake kamar inda yake raufu bil mu'minina raufur rahim wato sai ya zamanto ya dan nisanci wannan abun ɗan kwanaki kamar yanda mun gani akan abin da ya shafi qiyamul layl kenan wannan korewa da Aisha ta yi dan wani malami yana iya zawa ya ce maka wato ai bid'a ne ko kuma ai bai inganta ba ko kuma bai dace ba a ce an azumci wannan kwanaka ya tabbata a sunna kamar yanda hadisi ne na wato Hunaira wanda ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin hadisin ya azumci wannan kwanaka wanda suke wato guda tara ko kuma na banda rana kenan layya haka kuma idan ya zamanto ka'ida wajen malaman usuli fiqh suke cewa al-musbitu muqaddamun ala an-nafi wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa game da wanda ya kore kenan nan shi wancan hadisin an tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta wannan kwanaki kuma wannan kana iya dora shi kamar wancan hadisi na Aisha radda Allah ta tabbata a gare ta wanda take fada cewa duk wanda ya baka labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hutsari a tsaye yayi ƙarya wanda kuma ya zo a sunna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ganshi yayi hutsari a tsaye wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ata subata taqawmin fabala fa'ima wato ya zo wajen jibhi wato na wasu al'umma ko kuma na wasu mutane wato sai yayi fitsari a tsaye wanda kuma hikima fa'ida dan kan mu bar wajen ya huce hikima akan wannan yana daga cikin wato kada idan ya tsugunna saboda jibhi ne dauda ta dauki kayan shi kenan wannan yana daga cikin shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana koya mana abinda zan mu yi na addini ne kenan kai idan ya zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito ba irin wannan hadisin ba a samu ba sai ya zamanto in ka zo cikin wata mazbala ka zo cikin wani jibji wato ka ce he ka duka kuma in ka duka wato ka kwaso shara ka kwaso dauda wanda kuma ka je ka ce zaka yi sallah da wannan datti da yake cikin ka kenan wannan dan dai kai wani yaje kuma yace an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutsari a tsaye bai san ba hikima kamar yanda irin wato mutanen kogo suke bayani Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan abun da abu ne mai kyau wanda ya kamata mutum ya dauki azumi a cikin wannan kwanuka wato ya ringa yin azumi wanda mun san irin ladan azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Qudsi Allah yake cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam wato dukkan wani aiki wato na dan adam wato akwai ladan da Allah subhanahu wataala ya aje mishi banda azumi fa innahu li Allah yace azumi nashi ne sakayya azumi tana wajen Allah subhanahu wataala wato shi kadai ya san ladan da yake zuba ma wato mutumin da yake azumi haka kuma irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kwadaitar da mutane wato su yi azumin ranar arfa azumin ranar arfa yana daga cikin falalashi yana kankare ma zunubi na shekara biyu shekarar da ta wuce da wannan shekarar da gaje cikin ta da ta zo gaba kenan shi wannan garaba sace wannan wata fursa ce wato mutumman da Allah subhanahu wataala ya kaddarta yana kana kananan zunubai wato ya samu ya ringa irin wannan azumta sai ya zamanto suna kankare maka wannan kananan zunuban duk da malamai sun yi sabani akan cewa irin wannan hadisai wanda suka zo akan fada'il cewa za su ringa kankare ma ma taqaddama min zambika abinda ya gabata na zunubin ka gabaki dai shin hadda kaba'ir ko kuma sagha'ir ne kare malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce hadda kaba'ir amma dai magana mafi rajiya wanda malamai suka ta yi kan cewa sagha'ir ne kaba'ir sai ka tuba saboda a cikin kabira akwai haƙƙin wani akwai kuma wanda zunubi ne wanda babban zunubi wanda dole sai ka tuba ka bar shi wato tukun Allah subhanahu wataala ya zamanto ya gafarta maka kenan a cikin wannan kwanuka akwai ranar arfa kenan ya dace ga mutum musulmi yayi kokari wato ko da kwa baka samu baka azumci wannan kwanuka gabaki daya to kada azumin wato ranar arfa ya barka kada azumin ranar arfa ya barka kenan kai kokari wato ka azumci wato wannan azumi kamar yanda yake da wato abin da ya shafi falala wato sosai kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya sanar haka abubuwan alkhairi da ya kamata a cikin wannan kwanaki ya zamanto mun nace akan su shine sallah bayan sallah ta farilla ya zamanto mu ringa biyawwa da nafilfiloli nafilfiloli wannan rawatib kai kokari a cikin wannan kwanaki kada ya zamanto sun kubce maka idan da suna kubce maka kai kokari ma a wannan kwanaki kada ya zamanto sun kubce maka haka kai kokari abinda ya shafi salatul duha sallat wallaha kai kokari ita ma ka ringa yi saboda ya ishe ta falala Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a cikin hadisi wanda yana nan kusa cikin riyadus salihin ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada cewa a dukkan gabban dan adam kowace gabba tana da haƙƙin sadaka wato akan shi dan adam yana da gabba nawa 369 mufassal 369 to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakfihi salatul duha wato rak'atai duha da zakai wato ta wadatar da kai ta yayi maka da zamanto ta wadatar da kai game da wannan sadakokin da zaka ma dukkan gabbanka kenan ya kamata mutun ya dace akan abin da ya shafi sallah akan abin da ya shafi nafilfiloli haka abin da ya shafi qiyamul layl kada ya zamanto a ce kai qiyamul layl daga ramadan tunda muka barta a ramadan kai kuma he wani ramadan ya zo kai kokari a gida wato ka ringa tashi cikin dare kana qiyamul layl saboda akwai jiyawa wanda su ita qiyamul layl wanda kuma sun yi qiyamul layl hadafin su ya cika gurin su ya cika diyawa ana samun wannan babu wanda zai ce ya tashi yayi qiyamul layl wato ya duk kofa yana roƙon Allah subhanahu wataala akan wani abu face Allah subhanahu wataala sai ya wato ya biya mishi wannan buƙatai saboda ka tashi a fada Allah subhanahu wataala cikin dare mutane suna barci kai ka tashi kuna munajati da Allah subhanahu wataala kamar yanda mun sani al-musalli yunaji rabbahu wanda yake sallah yana munajati ne ga ubangiji Allah subhanahu wataala kidan kada a same ka cewa wato qiyamul layl daga ramadan wato sai ramadan haka abin da ya dace a cikin wannan kwanuka wanda muke ci mu shige su wato kwanuka 10 na farkon Zulhijja shine yawaita abin da ya shahi wato at-takbir da at-tahmid da at-tahlil wato ka yawaita zikiri ka yawaita ambaton Allah subhanahu wataala kamar yanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ma min ayyamin a'zamu inda Allah wala ahabbu ilayhi fihinna min hadhihi al-ashra aw wata riwaya sai ya kara fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid ku yawaita wato kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كيويتا تندك أنت ما وطن ونن ياشغا كيويتا أبو هريرة ابن عمر سنكسن تي هدو واسكي واتو تكين كاسوا سنة يوم ونن تكبيراتي سورة سنة تي وندة تكي محجورة كومو تي ونن قوانكا ودا قوم وندة مكي تزمو شجيسو واتو أبو واني وندة يازمون تو أيكا أكن سأن كورة تي موسو an kaurace mutane ba su isti'arin cewa akwai wasu ayyuka da ya kamata wato mutun yayi a cikin wannan kwanuka yayi kai kokari wato wannan kwanuka ka ringa wato kabbarurin nan a duk inda kake kuma ba a cikin zuciyarka ba ka rafa ada sauti ka daga sauti saboda Ibnu Umar lokacin da yake in ya sauko daga Hajji Amina cikin kubbashi wato yana daga sauti har sai ana jin gumza wato ta abin da ya shayi wato takbirat da ake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kenan yana da kyau mutun ya zamanto kai kokari ka sunnanta ma mutane da Allah a wajen ku ba a san ba wannan sunnai ya zamanto ka sunnanta sai ka zamanto cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fada man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka yana daga cikin abin da ya dace wato a cikin wannan kwanaki ya zamanto mutun ya da kofa yana yin shi shine sadaka sadaka wanda idan ka duba a irin wannan kwanaki na 10 na watan Zulhijja yanzu ka je Makka a wannan lokaci kaga yanda ake sadaka kaga yanda ake sadaka sadaka komi sadaka shi ake sabil 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 zaka in kaga taron mutane kaga ce wani abu ne ko wani aksida akai ko kuma wata musiba ce ko a sadaka ce ake bada in kaga taron mutane babu mai anan dukkan wanda zaka gani ya tafi daga nan da mai kuɗi da mara kuɗi da wannan zaka gansa alayi ana amsa sadaka to wanda suka san wato irin abin da ya shafi falalar sadaka wato a irin wannan kwanaki kenan amma irin wajen mu zaka gani kwanakan ma wani hisin zo su huce bai san ba mami ake yi a ciki kawai sai ranar arfad ya san ana azumi to kai kokari ka nace akan abin da ya shafi sadaka saboda sadaka wato tana daga cikin falala sosai kuma kada ka dauka dukiyar ka zata rage in kai sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama na fada bana fa samalin min sadaka wato dukiya ba ta taba ragewa ba dan an wuce sadaka an bada sai dai ta karu kana bada sadaka dukiyar ka tana karuwa kana badawa dukiyar ka tana karuwa haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama na fada cewa kowanne mutum wato yana karkashin inuwar sadakar shi a ranar tashin alkiyama gurgurdan yanda kake bada sadaka gurgurdan yanda za a maka inuwa inda mun sani lokaci tashin alkiyama yanda za a matso da rana he tazo daidai tsakankanin kan mutane da rana bai wuce mil guda bai wuce ba abin da ya shayi wato abin sa kwalli guda ko kuma ka ce gashi irin zahin da take yanzu malamai technology suna faɗa cewa tsakankanin mu da rana wajen abin da ya shayi kilometer miliyan da wani abu tsakankanin mu da ita to a matso ta abin da ya shahi wato daidai kwakwallon mutun zaka ji tara ta falfasa to sadaka idan kana bada sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato zai zamanto wato inwaka tana nan wato abin da ya shahi wato gurgurdan wato sadakar da kake badawa ashe kenan a wannan kwanaki ya kamata ya zamanto muna naciya da irin wannan ayyuka na alkhairi yana daga cikin kuma ayyukan da ya dace wato ya zamanto mun dukufa a cikin wannan kwanaki shine wato karanta alqur'ani gagarba dauke nan karanta alqur'ani ya zamanto kana ce akan tilawa da nace saboda duk harafi guda in ka karanta lada 10 in ka nace kana tilawa wato baka san ba irin wato ladan da zaka samu haka abin da ya shahi istighfari haka abin da ya shahi biyayya ga iyaye haka abin da ya shahi wato yawan gaisuwa ka ringa gaida mutane duk wanda ka gamu da shi ka ringa ifsha'us salam ka ringa gaida shi ku ringa gaisuwa kuna gaida mutane saboda ita ma akwai abin da ya shahi lada haka umarni da kyakkyawa da hani da mummuna haka wato ziyarar marar lafiya wanda ziyarar marar lafiya annab sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana fadi idan mutun ya ziyarci wato marar lafiya ya je gaida shi za a samu mala'ika 70,000 sun zo suna mishi adda idan ka gaida marar lafiya kenan yana da kyau duka wannan ayyuka ne wato wanda suke na alkhairi wato wanda duka a cikin wannan kwanuka wato ya kamata mutun ya dukufa wato ya nace akan wato wannan ayyuka la'alla mu takaita daga nan ganin lokacin sallah yayi da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan kwanuka Allah ya sa ya more su da ayyuka na alkhairi a cikin su muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma ayyukan idan mun yi su Allah subhanahu wataala ya karba mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiki ya sa muna daga cikin wanda za a iya wuta daga abin da ya shayi wuta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in